terrible master.
Chinachi, Mamasoi at a kitchen. Bahushi had the air house, Wahim near my deity. Yakita hog on her alada, my son Yokayama Sisada. Niagare kinaza masuda, Hunter Hunter Chiminiganda. Topoto, Pili, make a hood at the moon quietly. A banky kina gali, a skinky a chunko. Kisha inna warisili kunyarka akwai kwali yar primary yar secondary har jami'a kin Allah ai dole na yake tunda kai kudi a asusu ko ta ina mana barge su sana takallam
Kwa yamu sike